bar with a JD and a Cuban cigar. Jumper City, Cape Town's the ground. LA's the place where we all get down. If you're looking for me, I'll be at the bar with a JD and a Cuban cigar. Jumper City, Cape Town's the ground. LA's the place where we all get down.
Hey, excuse me, can I buy you a drink for the night? No need to answer right now, 'cause the night is still young. But once you do decide that you want that drink, I'm not far away. As a matter of fact, if you're
looking for me, I'll be at the bar with a JD and a Cuban cigar. Joburg City, Cape Town's the ground. LA's the place where we all get down. If you're looking for me, I'll be at the bar with a JD and a Cuban cigar. Joburg City, Cape Town's the ground. LA's the place where we all get down.
No need to run a line, girl, I just want you to have a good time. Pretty brown eyes, it's up to you what you want to do. Like I said before, you know where to find me, baby.
If you're looking for me, I'll be at the bar with a JD and a Cuban cigar. Jumper City, Cape Town's the ground. LA's the place where we all
where
get
we
down.
All get
if you're looking
down
for me, I'll be at the bar with a JD and a Cuban cigar.
Da 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 da